Wani sabon rikici da ya balle tsakanin kabilun Tivi da Fulani a kananan hukumomin lafiya da Obi a jihar Nasarawa yayi sanadin rasa rayuka fiye da 50. Bayanai na nuni da cewa tun ranar Juma'a ne rikicin ya fara tashi, wanda zuwa jiya Lahadi aka samu gawarwakin mutane da kona garuruwa, mutane da dama kuma suna gudun hijira. Shugaban kungiyar raya kabilar Tivi a jihar Nasarawa, Peter Ahemba, ya shaida mun cewa a lokacin da nake magana da shi sun kirga gawawaki 55.
Abinda ya kama kaman karfe 11 na dare shine wasu yan bindiga wanda muna suspecting su Fulani sun je su shiga a kauyen wani kauyen TB mai suna Gidan Chabo, sun kashe sama da mutum 20 da gare ya waye nan sai abin yana ta balowa. Yanzu haka gefen lafiya Obi local government, na local government unit so far are too affected. In Zuhaka, some of the Kawiyu can TB go much higher. I began displacing the mutani. And third, so the government so good so bitter. Kuma we and the Ankeshi so far report the Nasamu awasu leaders na what the we and the Ankeshi can the not but that is not. So we have seen the year. Maza the mata the kuma yara.
Shugaban kungiyar raya al'ummar TV a jihar Nasarawa kenan Peter Ahemba. A gefe guda kuwa shugaban kungiyar Miyeti Allah Cattle Breeders a jihar Nasarawa Alhaji Dabu Bala Muhammad yace rikicin ya fara ne bayan kisan da aka yi wani Bafulatani.
Akwai wani kauye can cikin daji da ake kiran shi Koyero. Da kwana shekaran jiya aka kashe wani Bafulatani da ya kai ma yayansa makiyaya abinci, sun kira shi abincin su ya kare nika gari ya kai masu ya hau mashin yana hanyarsa na dawowa a daidai wannan gidajen tibabin suka fito aka suka harbe shi a baya. Ba da nan da jiya kenan aka samu wasu kuma wanda suka zo suka shiga inuwan wannan rigiman da ya faru su ma suka fada ma tibi suka kashe tibabe wanda yake har yanzu mu kuma iya tabbatar da su waye suka yi wannan abun ba. Yanzu haka akwai mun kira zama taro na gaggawa gobe bangaren su mutanen mu Fulani da kuma bangaren shugabannin Tibabin domin sawatarwa da kuma jami'an tsaro.
To sai dai har lokacin da nake hada wannan rahoto ban samu karin bayani daga bakin jami'an yan sanda ba. Duk da kira da sako da na aikewa kakakin yan sandan na jihar Nasarawa Ramhan Nansel. Bayanai na nuni da cewa rundunar sojoji sun isa ƙauyukan don taimakawa jama'ar yankunan da lamarin ya shafa da kuma tabbatar da zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.